This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta Asabar kan bitoci 22 da 25 a Niger ana kama mu dusar da ake so a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da dalol da niyya da kuma masu kwamfuta da ke isa mu a VOA Hausa.com ko sashen Hausa.com. Jama'a ji musu fasakutota da Mahmud Lalo muke muku marhaba lalle ga shirin na wannan la'asariya. Bari shi Mahmud ya fara mana da kan labarin.
To wani harin bom a garin Damaturu da ke jihar Yobe Najeriya ya halaka mutane 7. Wata kotu a Masar ta yanke wa tsohon shugaban ƙasa Muhammad Mursi hukuncin kisa. China ta ce shirinta na ci gaba da kare yankunan ƙasarta na nan daram duk da irin matsalar lambar da Amurka ke nuna mata.
To kamar da kuka ji an kai hari a jihar Yobe wato a garin Damaturu.
A wata rukunar bakin wake ta zo nan tashan da ke cikin garin Damaturu tashar mota kenan.
To za mu daika mu samu ƙarin haske sannan za mu kai ku Kamaru inda aka ce shugaban kungiyar bada agajin duniya ta Red Cross ya je ziyara.
Taimakon da kwamitin na duniya na Red Cross take yi bai tsaya nan ba.
To sannan kwamishinan yankunan ƙananan hukumomi na jihar Sokoto ya kawo ziyara a Amurka zai ga mana abin da gwamnan jihar Maryland da magajiyar garin Washington suka gaya mishi kan zaben Buhari da aka yi da kuma abin da ya bambanta zaben shi Buharin da wanda aka yi a can birnin Shehu.
Wannan sauyi da aka samu a Sokoto in ka diba ya bambanta da wanda aka samu a gwamnatin tarayya.
To kamar kowa ce Asabar Yawa Ibrahim Kalma ci garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyin ku amma yanzu bari ba ku labari ku sha tukuna.
To jama'a assalamu alaikum. Wani harin bom da aka kai a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya ya halaka akalla mutane 7. Harin ya faru ne a kusa da wata tashar mota a Damaturu babban birnin jihar. Yobe ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar hare-haren kungiyar Boko Haram. Domin ko a watan Janairun wannan shekarar an kai wasu hare-haren bamabamai a wata kasuwa. Arewa maso gabashin ƙasar ta Najeriya ya kasance tushen 'yan kungiyar ta Boko Haram masu tada ƙayar baya, inda dakarun ƙasar ke ƙoƙarin daƙile ayyukan 'yan kungiyar. Muna ɗauke da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Wata kotun ƙasar Masar ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar Muhammad Mursi da wasu mutane 100 hukuncin kisa bayan da aka same su da laifi a fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011. A da yau Asabar ne kotun ta yanke wannan hukunci a birnin Alƙahira. A ranar 2 ga watan Yuni ake sa ran babbar hukumar addinin ƙasar ta Mufti za ta faɗi matsayarta game da wannan hukunci, wanda hakan zai bayyana matsaya ta ƙarshe kan wannan hukunci da aka yi. Har ila yau an tuhumi Mursi da laifin yin leƙen asiri a shari'ar da aka mai. A watan da ya gabata aka yankewa Mr. Mursi, wanda ya kasance zababban shugaban ƙasar na farko, hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 20, bayan da aka ɗora mai alhakin mutuwar wasu masu zanga-zanga a kusa da fadar shugaban ƙasar a shekarar 2012. Kotun har ila yau ta sami wasu shugabannin ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta Muslim Brotherhood da wasu masu mara mata baya su 12 da laifin tada tarzoma ba na kisa ba. Sojojin ƙasar ta Masar sun hamɓarar da gwamnatin Mr. Mursi ne a shekarar 2013, bayan da miliyoyin mutane suka yi zanga-zanga suna zargin gwamnatin ta Mursi da wuce gona da iri a harkokin mulki. Tun daga lokacin, gwamnatin tsohon shugaban dakarun ƙasar Abdul Fattah al-Sisi, wanda shi ne shugaban ƙasar na yanzu, ta kulle dubban 'yan ƙungiyar Muslim Brotherhood da magoya bayanta. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministocin harkokin wajen ƙasar, wato ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi ya gaya wa takwaran aikinsa na Amurka John Kerry, wanda ke ziyara ƙasar, cewa aniyar da ƙasar ta China ta ɗaura na kare wato yankin ƙasar na nan daram kamar dutse. Ministan ya yi waɗannan kalaman ne a wajen wani taron manema labarai a Beijing, bayan da jami'an diflomasiyan biyu suka tattauna kan batutuwan da suka shafi harkar kasuwanci da batun nukiliyan ƙasar Koriya ta Arewa da kuma batun yankunan kudancin tekun China da ke sa ana tada jijiyar wuya. A cewar Kerry, Amurka ta damu kan yadda China ke karɓe yankunan da ke kudancin tekun ƙasar. Ya kuma yi kira ga hukumomin ƙasar da su yi hanzari wajen ganin an tattauna da ƙungiyar ƙasashen Asiya da ke kudu maso gabashi kan matakan da za a bi wajen magance matsalar takaddamar da ta shafi yankin tekun. Amurka da mafi yawancin kasashen kungiyar suna zargin Beijing ne da yunkurin gina wasu kananan tsibirai a kan tekun domin ta mallake yankin. Sai dai yayin da Mr. Yi ke cewa China a shirye take ta hau kan teburin tattaunawa, ya jaddada cewa ba za su janye daga ayyukan gine-ginen da suke yi ba, domin ana gudanar da su ne a ƙarƙashin ikon ƙasar ta China. Rundunar sojin ƙasar Nepal ta ce an gano dukkanin gawarwakin sojin Amurka guda 8 waɗanda jirgin su mai saukar ungulu ya fadi a ranar Talata da ta gabata. Jami'ai sun ce a yau Asabar wata tawagar sojin Amurka da na Nepal sun isa inda jirgin ya fadi, domin binciken abin da ya sa jirgin ya rikito ƙasa a wani yanki mai manyan tsaunuka. A da jiya Juma'a, wata tawagar masu bincike a Nepal suka gano inda jirgin ya fadi kwanaki 3 bayan da aka daina jin duriyarsa, wanda ke kan hanyarsa ta kai dauki ga waɗanda girgizan ƙasa ta shafa. Lieutenant General John Whistler na rundunar sojin Amurka ya tabbatar da cewa jirgin na dauke da wasu sojojin Amurka 6 da wasu dakarun Nepal su 2, amma har yanzu ba a bayyana ainihin sunayensu ba. Jami'ai a Afghanistan sun ce ƴan ƙungiyar Taliban sun yi garkuwa da wasu fasinjoji masu yawa a gabashin yankin da ke kusa da kan iyakar ƙasar Pakistan. Bayanai na nuni da cewa lamarin ya faru ne a kusa da gundumar Said Karam da ke kudu maso gabashin yankin Paksha.
To, Mahmud Lalo ne ya kawo muku labaran duniya daga Washington. Kamar da kuka ji da farko, muna da rahotanni da yawa. Bari mu share fage da hirar da muka yi da Haruna Dauda Biyu kan halin da aka kai a damaturin jihar Yobe a yau din.
Yawa, Alhaji, da misalin karfe 10:11 da wasu 'yan mintuna ne muka samu labarin cewa a wata yarkunar bakin wake ta zo nan tashan da ke cikin garin Damaturu, tashar mota kenan, ta zo bakin kofar shiga, wata karamar kofa ne haka, kuma ana da cinkoso a wurin. Zama gaske, saboda wuri ne ya zama tamkar kasuwa, amma tasha ne kasa yadda tashoshin motan mu suke a nan. So ta zo za ta wuce a wannan wuri, aka ce za a irin sa masa abin bincikawa nan, abinci ta. Ta an dan makala mata wannan abu a jiki, ana makala mata kenan, sai bomb din ya tashi, da kuma mutanen da suke wannan wurin baki da mutanen da dama sun raunata, da kuma wasu da wannan bomb din ya zama ajalinsu.
Mun san ko nawa ne mutanen da abin ya zama ajalinsu?
Mutane 7 ne, bisa bayanai da muke samu daga asibiti shine mutane 7 dai sun rasa rayukansu sakamakon wannan tashin bomb din. Sannan kuma wasu 37 sun samu raunuka, wanda zaka suna karban magani a asibitin da ke garin Damaturu. Sannan akwai wasu guda 7 su ma waɗanda sun ji munanan raunuka, zaka ana maganan ma za a fitar da su ne daga garin Damaturu zuwa wasu manyan asibitoci a wajen kasar. Su ne ke da mutanen da suka ji wannan raunuka a halin yanzu.
To, ita Damaturu yanzu wani hali take ciki?
Komi ana yana tafiya daidai, babu wata matsala, kuma babu inda aka samun wani rudani. Kamar za a ce yanzu mutane a jihohin Borno da Yobe, za a ce sun wannan ya riga ya zama musu jiki. Idan aka dan samu irin wannan matsala, za ka kusan kowa ya rufe shago ya koma gida ya zo na, sai za ka kusan komi na tafiya, ba wannan fargaba da sauransu. Wannan wurin an killace jama'a, ba sa bi amma sauran wurare zaman harkokinsu kamar yadda aka saba.
To, a nan Maiduguri kuma, inda kake, wani hali yake cike game da batun dokar ta bacin da aka sani? An ce an yi mata wani escort korima ko?
Haka yake, akwai an da ya dage lokacin ne daga karfe 8 na safiyar yau zuwa karfe 5 na madace, wanda ya sabawa kamar nan da. Na an kusan shekara 3 ana fama da wannan dokan hana zirga-zirga, kuma takaitar zirga-zirga daga karfe 7 safiya zuwa karfe 7 safiya. To, yanzu kusan an sake rage kusan awanni 3 kenan, awanni da jama'a ke da shi a babban birnin Maiduguri, sakamakon yunkurin da aka ce wasu mahara na shirin yi, ko kuma sun yi yunkurin kutsa cikin birnin Maiduguri kwanaki 3 da suka wuce. Da aka gado kuma cewa wasu na ɗauki da bama-bamai ne, suna ƙoƙarin kawo wasu tarwatsa a cikin garin Maiduguri. A cikin mutanen kai wani bako ne, wani azali ne, wani koshi baki ne, wani kogusi ne, ga wani jankami, wani gashi jujjuyu sai ka jire.
To Allah ya kyauta. To dangane da irin waɗannan matsalolin da hare-haren Boko Haram suka haifar ne shugaban kungiyar bada agaji ta duniya wato Red Cross ya je ya kai ziyara a ƙasar Kamaru daga can wakilin mu Muhammadu Danda ya aika mana rahoton nan.
A ziyaran da ya kawo Kamaru, shugaban kwamitin duniya na Red Cross Peter Moha ya sadu a ranar Juma'a nan da Prime Minister ƙasar Kamaru Philemon Yang a madadin shugaban ƙasa. Tare da shi sun tattauna kan batun 'yan gudun hijira dake cikin jihar Arewa mai nisa da ma na kaurace-kaurace da wasu suke yi daga kan iyakokin Kamaru zuwa cikin ƙasa saboda gudun hari na 'yan Boko Haram. A kididdigan da ita kwamitin na Red Cross ta bayar, tafkin Chadi na kunshe da 'yan gudun hijira sama da miliyan ɗaya. Da yawa daga cikin su waɗannan 'yan gudun hijiran suna cikin ƙasar Kamaru ne a sakamakon kashe-kashe na babu gaira babu dalili na al'umma da 'yan Boko Haram suka riƙa yi wanda ya kai waɗannan gudu su bar gidajensu. Shi shugaban na kwamitin na duniya na Red Cross Peter Moha ya zo ne saboda nika godiyarsa a game da irin kokarin da gwamnatin ƙasar Kamaru ta riƙa yi na kawo wa su waɗannan 'yan gudun hijiran agaji. Bayan haka ita kwamitin na Red Cross tana buƙatar ta faɗaɗa ayyukanta cikin ƙasar Kamaru. Shi shugaban na kwamitin na duniya na Red Cross ɗin ya ƙara da cewa
le CICR en coopération avec la Croix-Rouge du Cameroun est en train d'élargir ses opérations.
Comité na duniya na Red Cross wato CICR tare da Red Cross na ƙasar Kamaru suna duba yadda za su fadada irin taimakon da suke kawo wa masu bukata. Cikin irin taimakon akwai sama musu wurin kwanciya da shimfiɗa da abinci da kuma ma kiwon lafiya. Taimakon da kwamitin na duniya na Red Cross take yi bai tsaya nan ba.
On travaille sur la réunification des familles avec une base de données.
Shi shugaban ya kara da cewa muna kuma aiki kan hada iyalan da yaki ya raba su ta hanyar sada su har su sanin majuna ko kuma ma su gane 'yan uwa. Bayan tattaunawa da wasu kamar shugaban na Red Cross na ƙasar Kamaru William Etekinbumwa da wasu manyan kusoshi na gwamnati, shi Peter Moha zai zarce Marwa cikin jihar Arewa mai nisa a ranar Asabar nan don ganin ma idanunsa halin da 'yan gudun hijira da suke zaune a ƙasar Kamaru ke ciki. Muhammadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru.
To gaishe ka Muhammadu. To a wannan makon ne kwamishinan yankunan kananan hukumomi na jihar Sokoto Alhaji Faruk Malam Yabo ya kawo ziyara a nan Amurka kuma ya zo nan Washington inda kungiyar 'yan kasuwa ta Washington ɗin wato Chamber of Commerce suka ba shi wata lamba ta yabo. To ya leƙo ma nan sashen Hausa na muryar Amurka da Yusuf Aliyu Haran da ya yi hira da shi har suka taɓa maganar martanin ƙusoshin Amurka ɗin kan zaɓen da aka yi a Najeriya.
Na yi magana da mutane da yawa a nan Amurka tun lokacin da na shigo. Mun yi wannan maganar da gwamna na Maryland Hogan da Lieutenant Gwamna, haka mun yi wannan magana da Deputy Mayor na Washington, kuma dukkansu sun riga sun san wanda ake ce ma General Buhari, sun san irin amanarsa da riƙon gaskiya. Abu na biyu kuma shine shi kanshi shugaban ƙasa mai barin gado ya yi rawar gani akan taimaka ma wannan juyi da aka samu. Saboda yawanci yanzu muna gani kamar a ƙasar Burundi an samu irin waɗannan matsalolin a ƙasashe da dama inda mutane sun san ba su ci zaɓe ba saboda kawai suna saman mulki, za su yi ƙoƙari su yi amfani da ƙarfin mulki domin su juye wannan. So gaskiya shi kanshi abin da Dr. Jonathan ya yi ya taimaka ma ƙarfafa kafofin demokuraɗiyya na Najeriya, kuma ya sa Najeriya yanzu tana idon duniya kan ƙasa wadda ke da mutunci kuma wadda za ta riga ta shirya da mutanenta akan ta jagoranci nahiyar Afirka.
Ranka shirya da bari mu duba wannan mu ɗauki jiha kamar ta Sokoto, ganin cewar yanzu an gama zaɓe, yanzu shi mai girma gwamna Wamako zai bar gwamnati, wanda shi kuma zaɓaɓɓen gwamna Aminu Waziri zai shigo a matsayin sabon gwamna. To mu duba wannan, menene bambancin da kake tunanin za a iya samu a ɓangaren mu'amalar jama'a, a ɓangaren ci gaban ƙasa, a ɓangaren cinikayya da tattalin arziki na jihar? In muka duba muka ga menene bambancin da za a samu tsakanin shi Wamako mai tafiya da shi kuma Aminu Waziri mai tahowa?
So bana jin za a samu wata matsala saboda mai girma gwamna Alhaji Dr. Aliyu Magatakar Rawa muku yayi kyakkyawan shimfiɗa a jihar Sokoto kuma gwamna ne kuma mutum ne mai sauraron jama'a kuma mutum ne wanda ya tsaya akan ayyuka yayi ayyuka waɗanda mutane ke bukata ba waɗanda yake jin kawai ai ba so wannan gwamnati wannan sauyi da aka samu a Sokoto in Kadiba ya bambanta da wanda aka samu a gwamnatin tarayya na ɗaya dai shi zababben gwamna Right Honorable Aminu Waziri Tambol tare da shi ake jam'iyya ɗaya ake kuma maslaha da kuma soyayyar da mutane suka nuna masa ita ta kawo shi kuma tare da amincewar shi kansa mai girma gwamna don haka abinda za a gani shine ci gaba da kyakkyawan ayyukan da shi mai girma gwamna ya riga ya fara haka kuma da yawa mutanen da ke cikin wannan gwamnati ta yanzu ina da yaqinin cewa da yawan su kusan za su ci gaba a wannan gwamnati
jirgi na annabi nuhu na haka ne je shi shefu ya auna gaba ne aliye gina garin gada da suna Sokoto ko fata kwas aljanna mallan ya fadi haka ko garin gana shehu shi kuma ba dadi don haka mu nan azuma saura madi zancen hakika na da kaji ina fadi mallan
to ma da lamarin kafin waka murya faru kuma da mai aka ji commissioner yankunan kanan hukumomi da ya kama na ziyara yanzu karfe 10:17 na safe fa a Washington DC ga Ibrahim da shirin
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka. Dan Allah ku bani tarihin kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ko CEDEAO. Mai tambaya Isa Ramon Hudu Hadeja jihar Jigawa. Dan Allah sashin Hausar muryar Amurka wace shekara aka fara amfani da shafin internet na YouTube? Mai tambaya Husaini Karasuwa. Suma kallabobi tsakanin Rawuna Fatima Rulwanu Fajaldu da Halima Asimu Aliyu Asada Sokoto da Aisha Hassan Muhammad Binanci Sokoto sun yi tambaya makamanciyar wannan. To bari mu fara da amsar tambayar tarihin kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ko CEDEAO. Idan masu tambayar na saurare to an fa dace Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House dake garin Kaduna zai ba ku ansa.
To ECOWAS hukuma ce da ke kula da abubuwan da suka shafi bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta fuskar kasuwanci tun farko abinda aka kafa ta akai kenan. Sannan tana da headquarter a Abuja, Nigeria. Kuma kasashe guda 15 su suka hadu suka kafa wannan hukuma wanda suke a yankin Afirka ta Yamma a yanzu. Daga cikinsu akwai Jamhuriyar Benin, akwai Burkina Faso, akwai kasar Cape Verde, akwai Gambia, akwai Ghana, akwai Guinea, akwai Guinea-Bissau, akwai Ivory Coast, akwai Liberia, akwai Mali. Sauran sun hada da kasar Niger da Nigeria da Senegal da Sierra Leone da Togo. Sannan shugaban wannan hukuma ko in ce kungiya ta ECOWAS na yanzu shine John Dramani Mahama, shugaban kasar Ghana a yanzu. Kuma yunkurin da aka bisa tarihi wurin kafa wannan kungiya ko kuma hukuma ta ECOWAS ya faro ne tun daga shekara ta 1945 a lokacin da kasashen Afirka waɗanda kasar Faransa ta yi wa mulkin mallaka a wancan zamani na baya suka hadu suka hada gwiwa suka hada kai suka kirkiro kudin nan na takardar sefa don bunƙasa tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin waɗannan kasashe. Sakamakon wannan sai shugaban ƙasar Liberia na wannan lokaci a shekara ta 1964 wanda ake kira William Tubman ya gabatar da wani kuduri wanda yake bukatar asasa hukuma wacce za ta tafiyar da kuma bunƙasa tattalin arzikin wannan yanki na kasashen Afirka ta Yamma guda 15 da na ambata a baya. To wannan kuduri da ya gabatar ya samu goyon bayan wasu daga cikin shugabannin kasashen wannan yanki wanda shine ya jawo a shekara ta 1965 wasu kasashe guda hudu suka hadu suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya da aka yi na gabatar da hukuma ta wucin gadi dan tabbatar da bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma a wannan lokaci. Kasashen nan guda hudu ko su ne, akwai Cote d'Ivoire, akwai kasar Guinea, akwai kasar Liberia, akwai kasar Sierra Leone. To yunkuri na gaba shine wanda ya tabbata a shekara 1972 karkashin jagorancin wato shugaban kasar Najeriya na wannan lokaci, wato wanda ake kira General Yakubu Gawan, tare da haɗin gwiwar shugaban kasar Togo na wannan lokaci wanda ke da suna Gnassingbe Eyadema. Waɗannan shugabanni guda biyu sun zauna suka nazarci ƙudurin da aka gabatar a baya wanda shi shugaban kasar Liberia ya bayar, sannan suka je suka kewaye waɗannan ƙasashe na Afirka ta yamma guda 15 suna zawarcin waɗannan shugabannin waɗannan ƙasashe don su amince da ƙudurin kafa ECOWAS. To wannan ya jawo an gabatar da wani ƙuduri wanda daga baya a shekara ta 1975 aka yi zama na musamman a Lagos a lokacin ita ce cibiya a birnin tarayya na Najeriya. Da waɗannan ƙasashe gaba ɗaya aka yi sa hannu a yarjejeniyar da ta kafa wato hukumar ECOWAS. Wannan ya tabbata a ranar 28 ga watan Mayu na shekara ta 1975. Wannan shi ya tabbatar da kafuwar ƙungiyar ECOWAS a wannan lokaci. Kaga in an duba za a ga ana da shekara 40 kenan cif-cif da ba 'yan kwanaki kaɗan. To a wannan lokaci da ake ciki sai kuma abubuwa suka dinga tasowa yankin ta fuskar neman yadda za a samu haɗin kai da kuma yadda za a samu dawwammamen zaman lafiya saboda yaƙi-yaƙi da ya addabi wannan yanki. Saboda haka ake zama na musamman a shekara ta 1993 don faɗaɗa manufofi da kuma burace-buracen wannan hukuma ta ECOWAS, wanda shi ne ya jawo aka shigar da abin da ya shafi neman dawwammamen zaman lafiya a yankin da kuma haɗin kai mai ƙarfi a tsakanin waɗannan ƙasashe guda 15 da na ambata. Idan ba a manta ba, akwai rawar da sojojin Najeriya da sauran sojojin wasu ƙasashe suka taka wurin samar da zaman lafiya a ƙasar Liberia wato ƙarƙashin jagorancin ECOMOC. Wannan ya faru ne sakamakon faɗaɗa manufofi na wannan ƙungiya ko kuma hukuma ta ECOWAS da aka yi a shekara ta 1993. Sannan ita wannan hukuma ta ECOWAS aƙalla akwai shugabannin ƙasashe guda 26 da suka shugabance ta tun daga lokacin da aka kafa ta har zuwa yanzu.
To sai ku biyo mu sati mai zuwa ku ji ƙarshen tarihin ƙungiyar ta ECOWAS. Sai kuma ansar tambaya kan tarihin kafar yaɗa hotunan bidiyon nan ta yanar gizo wato YouTube. Idan masu tambayar na saurare, ga abin da ya sauƙaƙa. Wasu matasa uku Amurkawa ne suka ƙirƙiro kafar yaɗa hotunan nan ta YouTube a watan Fabrairun shekara ta 2005, wato kimanin shekaru 10 da suka gabata, a wani ɗan ɓangaren garejin mota da suka mai da shi ofis ɗinsu. Matasan Steve Chan da Chad Hali da Jawed Karim sun kuɗance dare ɗaya bayan da suka saida kafar ta YouTube ma kamfanin Google ranar 9 ga watan Oktoban shekara ta 2006 akan dala biliyan 1.65. Yanzu haka Steve Chan ɗan shekaru 36 da haihuwa haifaffen Taipei na ƙasar Taiwan, wanda iyayensa suka ƙaura zuwa Amurka, ya mallaki dukiyar kimanin dala miliyan 300 wato naira miliyan 60,000. Shi kuma Chad Hali, ɗan shekaru 38 da haihuwa haifaffen Amurka, na da ƙadarorin aƙalla dala miliyan 355 wato naira miliyan 71,000. Sannan shi Jawed Karim, ɗan shekaru 36 da haihuwa haifaffen ƙasar Jamus, wanda amman mahaifiyarsa ce ba Jamusa ubansa ɗan Bangaladesh ne, wanda kuma shi ne ya fi ƙarancin kuɗi cikinsu, yana da dala miliyan 140 wato naira miliyan 28,000. Koda yake a zagayowar ranar nuna ƙauna ta Valentine Day ta 14 ga watan Fabrairun 2005 aka ƙirƙiro kafar YouTube ta wajen buɗe shafin www.youtube.com a kafar intanet, ba a sanya bidiyo na farko ba sai a ran 23 ga watan Afrilun 2005. Ko bayan nan sai a watan Mayun 2005 aka buɗe kafar ga sauran jama'a. A cikin watan Nuwamban 2005 ne dai aka ƙaddamar da kafar a intanet a hukumance. abinda ya sa kamfanin Google ya sayi kafar ta YouTube shine zuwa watan Yunin shekara ta 2006 sai yawan hotunan bidiyon da ake yadawa ta kafar a duk rana ya kai 65,000 wanda wannan adadin ba karamin abin kasuwanci bane. Ko da yake bidiyon da aka fara sawa shine na Jawed Karim a zoo din San Diego mai taken Me at the Zoo, wanda ya zuwa yanzu mutane sama da miliyan 17 ne suka gani, ba shine mafi ganuwa ba. Bidiyon da ya ganu a YouTube fiye da kowanne, wato gani har sau biliyan 2.23, shine mai taken Gangnam Style, waƙar wani mawaki dan asalin Koriya ta Kudu. YouTube, wanda shine shafin internet na uku da aka fi ziyarta bayan Facebook da Google, ana loda masa bidiyoyi masu tsawon kimanin sa'o'i 300 duk minti guda, kuma an yi yunkurin gasa da kafar ta YouTube an gaza.
Anya ta ilmantarwa ce na giza-giza yi, maza ne bar kafar sadarwa yanar giza-giza yi.
Yanar gizo-gizo, yanar gizo-gizo, kasa adadin abokina yanar gizo-gizo.
To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House da ke garin Kaduna, wanda ya ansa mana tambaya kan tarihin ECOWAS, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To a gaishe ka Ibrahim, Allah kan mako mai zuwa ka kawo mana wani sabon shiri karfe 11:27 birnin sake mai da kowar Mahmud ya ba mu labaran matakaice kafin mu yi muku sallama.
To kun ji cewa wani harin bom da aka kai a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya ya halaka akalla mutane 7. Harin ya faru ne a kusa da wata tashar mota a Damaturu, babban birnin jihar. Wata kotun ƙasar Masar ta yanke tsohon shugaban ƙasar Muhammad Mursi da wasu mutane 100 hukuncin kisa bayan da aka same su da laifi a fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011. A da yau Asabar, kotun ta yanke wannan hukunci a birnin Alkahira. A ranar 2 ga watan Yuni ake sa ran babbar hukumar addinin ƙasar ta Mufti za ta faɗi matsayarta game da wannan hukunci, wanda hakan zai bayyana matsaya ta ƙarshe kan wannan hukunci. Kun kuma ji cewa ministan harkokin wajen ƙasar China Wang Yi ya gaya wa takwaran aikinsa na Amurka John Kerry, wanda ke ziyara ƙasar, cewa aniyar ƙasar ta China da ta ɗorawa na kare yankin ƙasar na nan daram kamar dutse. Ministan ya yi waɗannan kalaman ne a wajen wani taron manema labarai a Beijing, bayan da jami'an diflomasiyan biyu suka tattauna kan batutuwan da suka shafi wato harkar kasuwanci da batun nukiliyan ƙasar Koriya ta Arewa.
Ta gaishe ka Mamuto, jama'a abin da ya sauƙaƙe nan a wannan lokaci sai da dare ƙarfe 9:30 in Allah ya kai mu. Muna fata da muku da shirin matattauna na shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya saba kawowa kowace rana Asabar. Mun yi 'yan rashe-rashe da ya kamata mu yi ta'aziyya a kansu, don haka muna son mu fara da yi wa iyalan tsohon kwamishinan lafiya na jihar Zamfara, wato Dr. Bello Buzu, ta'aziyyar rashin da aka yi nashi a cikin wannan makon da ya gabata. Shi ma Alhaji Sama'ila Muhammad Kaura a nan cikin jihar ta Zamfara dai ya rasa ta mahaifiya. Dukkansu muna musu ta'aziyya da roƙon Allah ya ji ƙanwan da suka riga mu gidan gaskiya ɗin, mu kuma Allah ya sa mu cika da imani, mu tare da su a cikin imani. Yanzu misalin ƙarfe 11:30 a nan Washington DC na safe fa, a madadin shi wanda ya tana gabatar da shirin, wato Mahmud Lalo, da wanda ya ba da umarni Yemi da injiniyoyinmu, ni ne Ali Mustapha Sakuto. Muke fatan mun ba ku dami lafiya, sai mun dawo da dare ɗin. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.